Allah Allah mai jinkirin hushi gani gaban ka karkabar in kurmushi ka nuna mun kauna ga fadakar da bege dake cikina yanzu na gane na kuma gaskanta da darajar kaunar ka
ban taba ganin irin wannan kauna 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 ka dauke ni ka bishe ni ka kwance duk sarkoki na dauke ni ka bishe ni ka kwance duk sarkoki na
you all fell in love as thrown me into the deepest ocean that my soul longed for you cinda mua casa ya la marina gashi yau ina tawalwala let your way be my way oh adam be my refuge let me find solace in you
banta bagani irin wannan kauna ba banta bagani irin wannan kauna ba banta bagani irin wannan kauna ba ban taba ganin irin wannan kauna ka dauke ni ka bishe ni ka kwance duk sarkoki na ka dauke ni ka bishe ni ka kwance duk sarkoki na ban taba ganin irin wannan kauna ba ban taba ganin
Sarkokina ka dauke ni ka bishe ni ka kwance duk sarkokina